أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabuya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam bayan tazara tun kafin Ramadan da aka tsaya da karatu sai kuma yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta da za a ci gaba wanda zamu tashi kitabuz zakat bayan mun gani wato abin da ya shafi aljanaiz wanda hadisi na karshe hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man shahida aljanazata hatta yusalli alaiha falahu qitratun wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratani qila ya rasulullah wa mal qiratani qala mithlu jabalain al'azimain wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada kwatankwacin mutumin da yayi ma sallar gawa sallah wato yana da lada kwatankwacin qiradi guda idan ya raka ta kuma yana da wato lada qiradi wato guda biyu dan wannan mun gani bayani akan shi yau zamu tashi kitabuz zakat malam yace kitabuz zakat wato wannan littafi ne wanda zai koro maka hadisai wanda suka zo daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suka kunshi wato abin da ya shafi zakka dan mu gani a baban malam duka hadisan da ya kawo mana wato gidaddaku ne wanda kada mu manta dai a cikin wani littafi muke wanda muna cikin littafin Umdatul Ahkam wanda kuma mun riga mun san sharadin shi kamar yanda ya gabata az-zakka a yaran larabci a lugha ana kiranta da annama numu shay annama ko kuma wattahara wattatihir duka ana kiranta da abin da ya shafi azzaka wato bunkasuwar abu ko kuma tsarkaka abu ko tsarkakewar abu shine ake ce ma zakka zakka kenan a yaran larabci kenan tacaccen abu wanda aka tsarkake shi a istilahi kuma wajen malaman shari'a wannan su gama guda ya shiga ya su sallar kai ko ga muku yi sabuwani ya muku liman ku yi sallar kenan a yaran larabci kuma menene shine malamai suke yin ta'rifin ta cewa haqqun wajibun ma'lumun fi malin makhsusin li ta'ibatin makhsusatin fi waqtin makhsus wato a yaran larabci idan aka ce zakka wani haƙƙi ne wanda yake wato na a istilahi wajen malaman shari'a afwan wani haƙƙi ne wanda yake wato abin da ya shafi wajibi ake karɓar shi haƙƙun wato wajibun wani haƙƙi wanda yake wajibi ma'lumun wanda yake abin sananni fi malin makhsusin a cikin wata dukiya wadda take keɓantacciya sannan li ta'ibatin makhsusatin ga wasu al'umma wanda aka keɓance fi waqtin makhsus a wani lokaci wanda yake keɓantacce kenan ita zakka a cikin shari'a abu ne wanda an sani daga cikin wasu irin dukiyoyi ake karɓar zakka sannan abu na biyu shine wato an san wato suwane ne ake ba ma wato wannan zakkai haka abu na uku wato a wani lokaci ne ya zamanto ake hudda wato wannan zakkai malamai suka ce an kiraye ta zakka saboda a bar tillawa wannan liman kadai zai tilla malamai suka ce an kiraye ta zakka saboda me saboda ma'anar ta lugha na abin da ya shafi tanmiya wato bunkasuwa a cikin dukiya wanda duk dukiyar da kaga ana hudda mata zakka to tana karuwa tana bunkasuwa sabon karuwa ta ma'anawi ko kuma karuwa ta hissi duk lokacin da aka yi sadaka ko daga dukiya aka hudda zakka, to zaka gani Allah subhanahu wataala yana lallumka ma wannan mai dukiyar dukiye shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake fadi mana qasa malin min sadaqa aw kama qala, wato dukiya bata taba ragiya ba, bata taba tawaya ba dan sadaka. Koda kwa a idan ka kana ganin cewa dukiyar taka ba karuwa ba take, to akwai wato ziyada wanda take ma'anawiya wanda Allah subhanahu wataala zai sa maka albarka a cikin wannan dukiye, haka kuma ya zamanto abubuwan da suke game da abin da ya shafi ladan da kake samu idan kana yin sadaka da kuma wato ita wannan zakka. Yanin shine malamai suka ce tana daga cikin wato ita kanta zakka, wato abin da ya shafi bunƙasa dukiya. Sannan wata tahirun nafsu sahibiha min al-bukhli wash-shuh, sannan ita wato zakka tana tsarkake wato meyin ta daga abin da ya shafi rowa da abin da ya shafi wato dukkan wani zunubi. Dukkan mutumin da a dukiyar shi yana hudda zakka, kaga ba za a kilga shi ba cikin marowata, ba za a ce wani marowaci ne ba, saboda ga dukiyar dashi yana hudda zakka yana ba da sadaka. Amma da yanzu a samu ga mai kudi nan yana da kudi, ya zamanto bai hudda zakka, sai ya zamanto a ce wani marowaci ne, ko kuma bai yin sadaka sai a ce wani marowaci ne. To ita zakka idan kana bada ta tana hudda ka daga abin da ya shafi wato abin da ya shafi rowa da kuma abin da ya shafi wasu zunubai. Haka kuma wato bada zakka tana tsarkake wato su wa'anda ake bama, daga mine? Daga abin da ya shafi hassada da ƙi da ƙeta da wasu abubuwa. Dukiyar nan da ake ɗauka daga wajen mai kuɗi ta zakka ya je a ba masu wa talakawa, mi take musu? Yanzu talakan da ke da kwai mai kuɗi a unguwarsu, idan mai kuɗin nan bai ba da zakka, zaka ga talakan nan yana jin haushin shi, ce a suwa ne ko zakka, ƴan zakkan nan ma da ake bada ko ta jika jika ta jika bibi shi bai samu. To amma idan ya zaman tomi yana ba da zakkan nan, ka gani su waɗanda ake ba ma zasu zamanto sun wato kubuta daga abin da ya shafi wato hassada da ƙeta da zamantowa suna Allah wadaran wani, saboda zasu ci gaba da yi maka addu'a su ringa cewa mu wani Allah ƙara arziki, Allah kare dukiya. Ai sun san dukiya hadda su kenan, saboda an hudda zakka ana ba su. Idan wannan wato duka abin da ya shafi wato azzaka, abin da ya shafi tsarkakatta da yanda ita take tsarkake mutane da yanda kuma wato ta zamanto ake tsarkake mai ita, kamar yanda Allah subhanahu wataala yake faɗa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Allah subhanahu wataala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama khudh min amwalihim, wato ka karba daga abin da ya shafi dukiyarsu sadaqatan, wato sadaka zakka kenan. Kaga ana iya itlaqin cewa zakka da sunan sadaka. Wannan idan ka karbi dukiyar nan tuzakkihim biha, zaka tsarkake su khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, zaka tsarkake su kuma zaka dada tsarkake su tare da wannan sadakai. Wa salli alaihim ay ud'u lahum, kayi musu addu'a inna salataka sakanun lahum, saboda yi musu addu'a da kake yana sama musu abin da ya shafi nutsuwa wato a cikin rayuwarsu a cikin dukiyarsu da wani abu makamancin haka. Allah yake cewa in wallahu samiun alim, Allah subhanahu wataala mai ji ne kuma masani. Sannan ita zakka wato tana daga cikin ɗayan rukunnan musulunci, ɗayan daga cikin rukunnan musulunci, sannan kuma wajibi ce. Buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajjil bait. Ina wannan duka yana daga cikin watana daga cikin rukunnan musulunci, kuma wajibi ce, wajibi ce dan mutum idan yayi inkarin wato abin da ya shafi zakka wato zai zamanto ya kafirta. Kamar yanda idan mun duba kissa Abubakar tare da wato murtaddi, yana daga cikin abin da suka hana shine zakka, shine zakka. Dalilin wannan Abubakar radiyallahu anhu wato ya yake su har sai sun bada wannan zakka, saboda tana daga cikin wato abin da ya shafi rukunnan musulunci. Gaba ta gaba game da abin da ya shafi zakka, zakka tana da wasu sharuɗa. Malamai suna ka sharuɗa wajen guda 6 ko 7 game da abin da ya shafi zakka. wanda sai mutun ya cika wannan tukun zai zamanto zai iya bada zakka. Abu na farko shine musulunci. Zakka idan kai musulmi ne to ta hau kanka matakar sharadi na farko kenan. Sharadi na farko musulunci. Ka wuri dukiyar da yake da zakka batta zama wajibi akan shi, shi yanzu abin da yake ake so ya ce la ilaha illallah ma ya shigo cikin musulunci. Abu na farko kenan. Abu na biyu shine wato abin da ya shahi wato al'aql, hankali. Mutum ya zamanto mai hankali ne baligi, mai hankali baligi, kenan kaga yaro zai huta kuma mahaukaci zai huta. Amma yaro da mahaukaci malamai suka ce idan ya zamanto game da abin da ya shahi waliyu amrihi, wanda yake daukan dawainiyar shi, wanda dukiyar tashi shi yake kullan mishi da ita, to matakar ta cika nisabi kamar yadda zamu zo mu gani ta cancanta a hudda mata zakka, to shi wannan akan shi ne wajibi ya tashi ya hudda zakka a dukiyar wannan mahaukacin ko kuma a dukiyar wannan yaron. Amma a karan kan shi yaron ba a ce ba wajibi ne shi zai zo yayi tasarrufi akan shi ya zo ya hudda ma kan shi wato zakka a cikin dukiyar shi. Abu na gaba shine al-hur, hurriya. Ya zamanto wanda zai hudda zakka take kan shi shine wato da babawa ba, bawa da shi da dukiyar shi mallaka waye, mallakan mai gidan shi. Kinan kaga bawa duk dukiyar da yake da ba a ce ba zai hudda mata zakka, sai dai mai gidan shi, saboda shi kan shi, shi kan shi dukiya ne, shi kan shi dukiya ne. To dukiya ta hudda ma kanta dukiya, ba ta hudda mata ba. Abu na gaba shine zamanto wannan dukiyar taka ta kubuta, ka kubuta kai daga abin da ya shahi bashi. Kada ya zamanto ana bin ka bashi kuma a ganka kana hudda zakka ka ki biyan bashi, sai a ce he ka koma matsulul ghani zulmun, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi. Misali kai ne ana bin ka bashin miliyan guda, to kuma ka zo zakka hudda zakka, shi kuma nisabin zakka kamar yadda a wannan lokaci in ban manta ba miliyan 700 ne ko miliyan 700 da wani abu haka, ina ji nan wajen ne nisabin zakka, amma zan ba tabbata. To kinan in ana bin ka bashi shika, to wannan tana sabka daga kanka, wajibcin zai na sabka daga kanka. Abinda yake aula shine ka biya masu bashi bashinsu. Sannan abu na gaba shine an-nisab, ta zamanto wato ta kai gwalgwadon miqdarin wato kudin da suke wajabta cewa zakka ta wajaba a kanka. In dabbobi ne ta kai gwalgwadon yanda take, yanda ta wajaba a kanka. In kuma abin da ya shahi wato kayan itace ne, kayan gona ne, ko kuma abin da ya shahi wato furwi, su ma su ya zamanto mini, ya zamanto sun cika wato nisabi, tukun ya zamanto zakka. Yanzu misali zakka an ce tana miliyan 1,700, to idan kana da wata miliyan 1,500 ta zamanto ta shekara ta kai lokacin da za a hudda zakka, to wannan ba ta kai ba miqdarin da za a hudda mata zakka. Abu na ƙarshe na sharadin zakka shine al-hawl, ta cika lokaci. Misali in dukiya ce kuɗi ne sai ya cika mi, sai ya cika shekara guda, tukun za a hudda musu zakka. Idan abin da ya shahi dabbobi ne, shi kuma sai ya zamanto ta cika miqdarin da ake so. Idan raƙumi ne ya kai nawa, 5. Idan saniya ce ta kai nawa, 30. Idan ƙananan dabbobi ne sun kai nawa, 40. Kenan tukun za a fara hudda zakka. To game da abin da ya shahi kuma shi ma tsirrai da abubuwan kayan gona, idan an yi noma lokacin da aka girbe, idan ka auna ka gani ya kai miqdarin hudda zakka sai ka hudda. Ya kai tiya nawa? Zan mu zo a hadisi mu gani tiya nawa ne ake wato ake wannan shi. Tiya 5? Wuski 5? Tiya nawa ne? 600? La. Ya kai ba 600. Tayi. Ala kulli hal, wannan su ne sharuɗa na abin da ya shahi wato ita wato zakka. Zakka kamar yadda muka gani wannan a gurguje, kafin mu zan mu shiga cikin hadisin kenan. Malam yace al-hadith al-71 ba'da al-mi'a an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى يمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاؤوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب wato wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare su yake cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi lokacin da ya aika Mu'az dan Jabal zuwa Yaman Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'az dan Jabal fa qala yake cewa innaka sata'ti qauman ahli kitabin a wata nusukha zaka gani wato yace innaka ta'ti qauman min ahli kitabi wato kasance cewa ya kai Mu'az zakka iske wasu mutane wasu jama'a wanda wato ma'abota littafi ne sai annabi yace fa idza ji'tahum idan ka zo wurin su ka zo musu fad'uhum ila an yashhadu Allah ilaha illallah kai kiran su zuwa mine zuwa su kadaita Allah cewa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah ne fa inhum ata'u laka bidhalika idan wato suka yi maka biyayya da wannan sun karba cewa lalle babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah to fa akhbiruhum ka ba su labari أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة سسند تشيوا للي الله سبحانه وتعالى حقيقة يا فرلن تامس وتسلوا لي غدا ديار أقوى الوري لدري فإنهم أطاؤوا لك بذلك إذن سك كرئوا أن سك يمك بيئيا فأخبرهم كباس الأباري أن الله للي تشيوا الله قد فرض عليهم صدقة حقيقة يا فرلنتا مس وتصدقة تؤخذ من أغنيائهم وتذكر قالك وجمع ولا تنسوا فترد على فقرائهم أمير زواجا وتو وندسكي وتو متلو تنسوا فإنهم أطاؤوا لك بذلك إذن سكيمك بيئيا لونا النبي يجتو فإياك كشيدنك وكرائم أموالهم da wato dukiyarsu wadda take zababba wattaqi da'watal mazlum haka ka ji tsoran addu'a wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun saboda addu'a wanda aka zalunta babu shamaki tsakankanin ta da ubangiji subhanahu wa ta'ala ina wannan shine tarjuma wannan hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya aika Mu'az ba'athahu ay arsalahu ya aika shi zuwa Yaman yayi ne yace innaka sata'ti qauman ahli kitab zakka samu wasu mutane wasu jama'a wanda ma'abota littafi ne su waye ma'abota littafi sune al-yahudu wal nasara malamin suka ce nan akwai ishara cewa kai wanda kake da'awa ko wanda zakka tura wani je wata da'awa idan ka san halin mutanen ka to ka bayyana mishi kuma yana da kyau wanda zai yi da'awa ya san halin mutanen da yake muskiran su saboda idan ba haka nan ba sai aje a samu wato wani rikici a kasa fahimtar abin maksudin abin da ake so nan annabi da ya mishi tambihi cewa ahlul kitabi ne zakka je ka iske kinan la'alla ka je ka iske su da wata shubuhuhi la'alla ka je ka iske su su yi maka gardama su ringa ka maka dalili a wani littattafan su kinan dole wato an sanar da shi kinan ya san yane ne zai je ya iske su sannan kuma anan aika Mu'az Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi akwai hikima saboda daga cikin al'umma Mu'az bin Jabal yana daga kima wato a cikin abin da ya shahi wato sanin abin da ya shahi addinin musulunci sanin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama kanshi yana bai fadi game da abin da ya shahi sanin al-halal wal-haram yace aga Mu'az bin Jabal game da abin da ya shafi halal wal haram hatta da alqur'ani annabi yana ishara zuwa ga abin da ya shafi Mu'az bin Jabal aje a dauki qur'ani daga wajen shi idan kaga masani sai masani ake tura game da abin da ya shafi da'awa kinan abin da ka sani kaje kuma a tura ka kaje kai kiran mutane wannan yace fad'uhu ai kai kiran su ka nema daga resu zuwa ni ila an yashhadu alla ilaha illallah zuwa su gaskata su sheda da zuciyarsu su kudurta cewa mene babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala dukkan wani abin ma bauta wato ba tambaye cancanta ba a bauta mishi in ba Allah subhanahu wataala ba yace wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma wato manzo ne na Allah subhanahu wataala kaga wannan shine yake nuna mana awwaliyya ta kira abin da ya shafi addini shine tauhidi shine tauhidi kullun annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 13 yayi a makka ba a kiran komai sai kadai da Allah subhanahu wataala tauhidi kawai ake kira shi yasa a ko ina abinda ake so nan farko ya zama tauhidi tauhidi da yawa daga cikin mu ko al'umma a irin wannan lokacin babu tauhidi babu tauhidi ya ishe ga misali kadan wannan rikici da ya faru an ce ba a neman taimakon kowa sai Allah mutane suke ta kaza da kaza da kaza mutum ya san bai san ba cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah wai ya gani a akwai wanda za a iya neman taimakon shi kaga ai babu aqida Allah subhanahu wataala ya datar da mu kinan tauhidi kalmar la ilaha illallah wato babbar kalma ce yace fa inhum aqauka lidhalika bidhalika idan suka baka gaskiya suka bi maka biyayya wato da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa akhbiruhum anna Allah qad farata alaihim khams salawat sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo da abin da ya shafi sallah wanda sallah ita ce rukuni na biyu cikin rukunnan abin da ya shafi musulunci bayan ka sheda cewa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah abu na biyu menene shine abin da ya shafi sallah sallah ita ce al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara bambanci alƙawarin da ke tsakankanin bambancin musulmi mummuni da kafiri shine sallah bakka sallah kai musu ko kai bakka sallah to ba musulmi bane kai shine kawai bambancin ka in kana musulmi to mun ganka kana sallah kinan sallah tana da muhimmanci wanda kuma a gobe ranar tashin alkiyama idan ta zamanto ta daidai da ta yi kyau zai zamanto abubuwan da zasu biyo bayan ta wato alhamdulillah idan suka yi maka wannan biyayya akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa akhbiruhum anna Allah qad farada alaihim salaqatan to ka ba su labari cewa fa Allah subhanahu wataala ya farlanta mutu wasu zakka sadaka yana ita ce zakka yaya ake ta tu'khazu min aghniyaihim fatu'atu ala fuqara'i za a karbe ta daga wajen mawadata a ba ma talakawa sadaka ta zakka zakka Allah subhanahu wataala ya gayi suwaye ake ba ma daga cikin sunufin su sune fuqara akwai fuqara kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin surati tauba innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allaqati qulubuhum wal gharimina wa fi riqab wa ibn as-sabil fariidatan min Allah al aya kinan sadakoki sun fi takwas aka hudda wato ake ba ma zakka sun fi takwas to nan daga cikin sunufi guda ne shine fuqara'i malamai suka ce a wannan gaba akwai dalili cewa idan ka zakka hudda zakka ba dole ba sai ka bi kare musulmin takwas ka nema ka ba su a'a in ka nemi guda ma ka ba su wato ya wadatar kinan shine yace sadaqatan wata zakka to ukhazu min aghniyaihim za a karba daga wajen mawadatan su faturadu ala fuqara'ihim aba ma wato wanda suke wato abin da ya shafi matalauta waye matalauci wanda za a ba zakka talaka idan muka ce alfaqir shine wanda bai samu ba wato abin da zai wadatar da shi misali in aka samu yau gobe ma sai an nema wannan ana ce mishi talaka, wanda yana ya samu ne gobe kuma ya yawo da yani ma zai samu jibi ma haka zai samu, shi yake ce ma faqir. To amma faqir na zakka shi kuma waye? Shi kuma mallai mallam yamliku nisab, dukkan mutumin da bai mallaki ba nisabin da zai gudda zakka to faqiri ne, ana ba shi zakka. Sai ka samu mutum yana da salar na desan mil kuma ka bashi zakka, faqiri ne. Matukar bai mallaki ba nisabi na zakka to wannan ana bashi zakka, faqiri ne ana bashi zakka. Kinan sannan kuma da yake sadaqatun tukhaz min aghniyain faturad ala fuqara'ihim, to wannan sadakar da aka amsu daga mawalatin sai matalautan su na wajen su za a basu ko kuma za a iya daukan ta kai ta wani waje. Nan ma mas'ala ce wanda ke da kai sabani wajen malam, cewa shin misali anan unguwa aka je wajen wani alaji aka amso zakka, to matalautan unguwa ko matalautan garin za a ba ma ko kuma ana iya daukan ta kai ta wani waje a bada ta? Sadaqatan tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Na'am. Na wajen za a ba na garin ko na unguwa? To ala kulli hal malamai suka ce idan ya zamanto babu laifi ana iya daukan ta a kaita wani waje, ana iya daukan ta a kaita wani waje a bada in a can akwai mabukata ala hasab in bukata. Amma kuma kada ka kwashe gabaki daya, ga wasu a kusan ka wanda suke mabukata talakawa suna bukata, kuma ka kwashe gabaki daya ka kaita wani waje, wanda da yawa wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura wanda zai je amso zakka, in sun je sun amso a wurin za su ga akwai mabukata su rarraba musu. Musun zo ma ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam da komi sai da lissahin wato abubuwan da aka samu kaza da kaza, wani ya bada an bada kaza, an yi kaza, an yi kaza. Kina wannan babu laifi, malamai suka ce ana iya daukan ta daga wani waje a kaita wato wani waje, amma aula shine wato a fara ba ma ɗan kusa kusa wanda wato su suke gani. Sai ya ce mishi wa iyyaka wa qara'imi amwalin nas amwalihi, Annabi ya ce to sannan kuma ka shedi game da abin da ya shafi da tsadaddar dukiyarsu. Misali an zo za a hudda zakka a dabbobi, ya ka nemo masu man na garken ka ce su zaka dauka a zakka, to wannan zalunci kenan, tsakatsakiya ita ce ake dauka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyaka wa qara'imi amwalin nas, a wata riwaya iyyaka wa qara'imi amwalin nas, ya ce wattaqi da'watal mazlum, kaga kenan zalunci ne ce ka ji tsoron addu'a wanda aka zalumta. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, saboda addu'a wanda aka zalumta babu shamaki tsakankaninta da Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbas idan yace Allah ya isa ko kuma Allah zai saka mishi, Allah yace la ansurannahu walau ba'da haynin, zai amsa mishi, zai taimake shi koda ko bayan wani lokaci ne. Sannan zalunci koda waye, ko mutum kawuri ne, ana akwai tambayi, wasu zakari suna cewa a ai dukiya ce ta kahurai, bari mu ci mu cuce su kahurai ne, a babu wannan dukiya ko ta kahuri ce ka zalunce shi, wato tabbas Allah subhanahu wa ta'ala sai zai zamanto ya saka mishi. Kina wannan hadisi babban abu ya zo ya karantar da mu shine bayani game da hukuncin zakka. Da yake inna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim, sannan kuma yana nuna mana fiqhun da'awa, yaya ake yin da ni ake fara da'awa, shine ana fara ta da abin da ya shafi wato tauhidi, da tauhidi ake fara wato da'awa. Cikin wannan hadisi zan mu dauki wato halaccin aika wani wato zuwa wani gari da da'awa saboda yayi kira zuwa ga Allah. Misali a tara jama'a ta matasa a tura su wani ƙauye cikin daji su je su karantar da al'umma, wannan ya halatta. Annabi sallallahu alaihi wasallam Mu'az ya tura zuwa Yaman ya je ya karantar da su. Haka kuma zan mu gani wato bayani game da wato hali na wanda ake kira kahin ka tahi, idan wanda zai aika ka ya san halin mutanen shi cewa fa gardama ta musu yawa to tunda wuri ya sanar da kai cewa jayayya karshen jahilci ne to tunda wuri ya sanar da kai saboda ka san ta kaka zakka shigan musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam nan yace mishi mi innaka sata'ati qauman ahli kitabi zakka iske wasu jama'a wanda wato yahudawa ne da wato nasarawa sannan kuma zan mu gani a wannan wato hadisin abin da ya kamata a fara kira da shi shine abin da ya shafi tauhidi kafin komai a fara da tauhidi haka kuma wajibcin bayan shi a koya ma mutane rukunin musulunci malamai suka ce to dan me yasa nan ba kawo abin da ya shafi azumi da haji ba dan me yasa ba kawo ba azumi da abin da ya shafi haji kuma surtu hadisi ne wanda kuma aka tura da'awa ya karantar da su addini ba a ce ba a koya musu azumi a koya musu haji a farlantar da su to akwai abin da ya shafi tadarruj akan abin da ya shafi kira zuwa ga musulunci dole sai an bi a hankali a bi a hankali a bi a hankali a bi a tadarruj wanda hadisin wannan duk da bai kawo ba wannan hadisi na wanda ya kawo abin da ya shafi azumi ya wadatar da mu shine hadisin ibnu umar duniyar islam ala 50 shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kinan wannan shine at-tadarruj mutum misali yanzu sabon musulunta ya zo ya saba a rayuwar shi shine yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza daga yau ga an zo an yi da karatu an zo an ce wani ya musulunta an ce Allahu akbar an yi kabbara ya yi allaka namun shahada ya yi kalmar shahada shi kenan kawai kai malin sufiyan an sha kwana yi ka ja shi gini ka zo ka ce to kai ka ga shan taba da kake haramun ne zina haramun ne shan giya haramun ne ba kai ba zuwa zaman can ba kai ba kaza ba kai ba kaza ka zano shi dukkan abubuwan da yake yi kwata-kwata sai ya gani yanzu kenan shi koma zai kawai daki ya zauna kamar da yiwuwa tashi kwata-kwata ta ce mishi komi da yake haramun ne to kaga dole sai an bi bittarar shi a hankali za a ranga janyo shi ana nuna mishi kaza la'alla in ya aikata wani abu ko kuma in ya zo wajen karatu yau ya ji wannan kaza bai dace ba wata ya bari kafin wannan ya ji wannan bai dace ba ya bari ya ji wannan bai dace ba ya bari amma da za a yi wuf guda shi sa ai shari'ar musulunci ma ba a sabko ta ba guda a hankali aka sabko ta banu isra'ila da aka sabko musu gabaki ɗaya yanzu suka yi ƙaryata suka yi musu kuma haka suka dawo yahudawa suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam laula unzila alaihi alquran jumlatan wahida Allah ne ya ce kazalika li musabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila da yace wala ya'tunaka bi matalin illa ji'naka bil haqq ka gani to da za a sauko gabaki ɗaya za su zamto kuma sun yi musu shi yasa komai ana so a bi shi bitadarruj komai bitadarruj wato ake bin shi haka kuma a cikin wannan hadisi zan mu gani wato game da abin da ya shafi shedawa cewa yi kalmar shahada banta wadatar da kai kadai sai ka biyo da aiki inda na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fa akhbiru ma anna Allah fad'uhu ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah yace fa innahum ata'uka lidhalik fa akhbiruhum anna Allah qad farada alaihim khams salawatin fi kulli yawmin wa layla haka kuma a cikin wannan hadisi zan mu gani hani da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan karbar dukiya wanda take zababba wato idan an je karba abin da ya shafi zakka haka kuma akwai tsoratarwa game da abin da ya shafi ki addu'a ta wanda aka zalunta kada ka zalunci wani yayi maka addu'a saboda idan yayi maka addu'a wato mustajaba ce a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu da'awatun mustajab wato wasu aku ai dukoi guda uku karba gore da farko da'awa ta wato uwaye waye idan suka mada addu'a karba baci da'awatul musafir mai guda gore ya addu'a karba baci ne yace wa da'awatul mazlum da addu'a wanda aka zalunta shi ma idan ya addu'a wato karba baci sannan hadisin nan zan mu gani abin da farko da ake kiran kafirai da shi shine da'awa sai an yi kiran su kafin mi kafin a yake su sai an fara kira kafin a shiga wato abin da ya shafi wato yakin su dole sai an fara wato abin da ya shafi kiran su a wannan hadisi daga cikin fa'idodin da zan mu dauka shine babban abu shine tauhidi shine kira zuwa ga tauhidi shine wato abin da ya shahi farko da kuma abin da ya shahi fiqhul waqi wato sanin halin mutane kafin wato a tura su sannan kuma da bangaren abin da ya shahi ilmin hadisi shine khabarul ahad wato hujja ne akan abin da ya shahi aqida da kuma abin da ya shahi hukunce hukunce saboda nan Mu'az shi kadai ne annabi ya tura ba tare da wasu jama'a ba kenan kaga labarin mutum guda idan ya zo hujja ne akan abin da ya shahi addini hadisi idan ya zo haka kuma wato zan mu gani malamai su ne abin da ya shahi du'at saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'az bin Jabal sannan kuma Mu'az mun sani shine mafi sanin sahabbai game da abin da ya shahi halal da haram kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya sanar da haka hadisi na biyu da malam ya kawo mana malam yace ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس عواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أو سق صدقة وتوانا حديثي تكابي سيد الخضري يرد الله لتبتع غريش وانده يضو ايمان بياني شكوما غمال مكدار واتو نسابينا ابن ديشا في زكا اتكيان ابن ديشا في الفضة لكما ابن ديشا في wato al-ibil da kuma abin da ya shahi hububu da thimar annabi sallallahu alaihi wasallam da warko yace laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa wato babu kasa da abin da ya shahi uqiya awaq jami na uqiya babu kasa da abin da ya shahi khamsi awaqin sadaqa uqiya wato suna kaddara da ga zuwa ga dirhami 40 ruqiyya guda ana kaddara ta zuwa ga dirhami 40 na fidda to kuma ita zin ita azrufa idan ya zamanto nisabin ta na zakka sai ta kai nawa sai ta kai dirhami 200 dirhami 200 wato shine nisabin zakka na azrufa na abin da ya shahi zinariya kuma dinari na dinari 20 shine abin da ya shahi nisabi na wato abin da ya shahi zinariya to wannan dirhami 200 shi lisahin zakka abin da ake hudda shine rubu'il ushur rubu'il ushur yanzu misali dirhami 200 ka raba shi gida 10 nawa zai ba ka 20 kenan shine ushur to shi kuma 20 kuma rubu'in ta nawa ne biyar to a dirhami 200 wannan biyar din shi kadai ne za a bada shi kadai ne za a bada nisabin zakka kamar da nawa gida 40 gida 40 shi zai bada rubu'ul ushur 40 ko 80 40 zai bada rubu'ul ushur to wannan kenan akan abin da ya shahi nisabi to shi dinari kuma dinari 20 na zinariya shine abin da ya shahi wato nisabi na zakka to dinari 20 kuma malamai suka lissawa yana yin gram nawa gram 85 to yanzu a sefa misali kana so ka hudo nisabin zakka sai ka je ka tambayo cewa gram guda na zinariya nawa take tamman nan ita ce gram guda ko nawa take sai a ce maka tana misali bin mil yanzu ta kai bin mil ko sama da haka an ce sama da hawa ne to misali tana bin mil tana jika 20 duk gram guda jika 20 to sai ka zo kai bin mil kuwa katrobensenk shi zai baka misalin wato abin da ya shahi kudin ka jika nawa ne miliyan nawa ne zai bada ka hudda zakka ben mil kuwa ka adroban sen kuna zai bada ba yi scientific na scientific ne ya kasa kwakule miliyan na en miliyan 2 miliyan en miliyan 600 to en miliyan 600 kana da su suka shekari to a su ne zaka hudda zakka to a mi en miliyan 600 nawa zaka hudda masu zakka nawa zaka hudda masu zakka karan 2 million karan 2 million zaka huta yanzu kai kana da miliyarder ne duk 1 million sai sai ka huta mata karan 2 million eske ya kai karan 2 million da eske dibin diji ka guda kadagoce zaka huta yawwa jika 25 ne ina tunani ko a da a miliyon guda eh da a miliyon guda jika 25 miliyon guda jika 100 so 10 eh ka wanda jika 25 ita ce zaka ba ma talakawa masu kallon ka saboda hasada da wannan ka huta su eh abinda muka wari tun warko cewa tana tsarkakewa ta tsarkake ka kai ka hudda zakai ta tsarkake wanda kake ba mawa saboda hasara da wasu abubuwa sannan kuma ta bunƙasa maka dukiyar ka ita zakka to wannan miqdari nan na abin da ya shahi wato zinariya da azurfa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi wala fi ma duna khamsi dawdin sadaqa kuma babu zakka game da ƙasa da zawd idan aka ce zawd disai ne na larabawa suna lissawa daga 3 zuwa wato 10 na rakumi to ƙasa da 3 babu zakka rakumi sai ya kai nawa yake zaman zakka sai ya kai 5 idan kana da rakumi 1 2 3 ko shekara nawa zasu yi baka wuce zakkar su ya kai 4 ko shekara nawa zasu yi baka wuce zakka to yana kaiwa 5 idan suka cike lokaci sai ka hudda ni ta mukiya da guda yawa ya ka hudda dabba guda yanin sai ka hudda guda daga 5 idan ya kai nawa ya kai 10 shata guda 2 ya kai 15 salat ya kai 20 ya kai 25 a nishan nono zaka bada to wannan arakumi kenan to a saniya fa saniya 30 duk shanin da kake da garke guda in ba su kai ba 30 baka wuce zakka amma ta kai 30 zakka bada ne marake guda ko wannan guda ko me ake ce mishi in ta kai zuwa 36 kuma zakka bada musinna to akan abin da ya shafi kananan dabbobi su kuma wa daga 40 idan suka kai 40 zakka bada me daya haka suka tai sai sun kai nawa 120 to kun zakka bada 2 su tahi sai sun daura 120 da 1 to kun zasu bada zakka bada 2 in sun kai 280 ne ko 300 in suka je 300 suka hauda to wannan kuma sai ka koma duk 100 ka hudda daya duk 100 ka hudda daya duk 100 ka hudda daya to wannan aka abin da ya shafi kenan mine abin da ya shafi ghanaim to sai abin da ya shafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala fi ma duna khamsati awsuqu sadaqa kuma babu ƙasa sadaqa ga wa zakka ga ƙasa da wato khamsati awsuq wusufi guda 5 idan wusufin ka bai kai ba guda 5 babu sadaka duk wusuki guda wato sa'i irin sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam sa'i 60 shi yake bada wusuki guda to kenan wusuki 5 sa'i nawa ne 60 so 5 dariyo to tiyammu kuma tahi sa'i guda sai ka dan bal in ka cika sai ka dan bal baje ta tukun zata yi sa'i guda shi yasa malamai suke cewa kamar tiya 280 haka idan kai gona an je an tattara gona ka samu tiya 280 to zaka bada zakka tiya nawa tiya 280 yanin shi ma anan ne tukun zaka bada wato abin da ya shafi wato zakka a cikin lokaci kinawun dai ala kulli hal wannan shine gurwarin nisabi kowani abu na abinci misali yanzu abinci dawa wake hatsi duk abin da ka noma idan ka girbe shi sai ka samu wannan tukun zakka bada wato wannan misali idan ya zamanto sawa'un kuma gona nawa ce misali kaka ce a wannan gonar ban yi ba tiya 100 kaza a wannan ban yi ba bana bada a'a in dai naka ne gamawa zakkai in ka gama in sun bada wannan kenan zaka hudda nisabi lalla mu tsaya anan sai sati mai zawwa da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu dada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين